Premier aka buga a kasar Ingila bangaren Premier League a jiya kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta lallata takwarata ta Arsenal da kwallo uku da babu a wasan da suka yi na mako na 32. Crystal Palace ta samu nasarar jefa kwallon ta na farko ne da kafan dan wasan ta mai suna Townsend a cikin minti 17 da fara wasa, inda bayan dawowa daga hutun rabin lokaci da minti 63 ta sake samun damar nasarar jefa kwallon ta da biyu. Daga bisani kuwa Crystal Palace ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda ta jefa kwallon ta na uku a cikin minti 68. Daga ƙarshen wasan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger ya nuna rashin jin daɗin sa na samun nasarar da bai yi ba a wasan, inda yake ganin cewa ya sauko ƙasa teburi ko kuma tsakiyar teburi, inda yake mataki na 6 daga na 5. Theo Walcott kuwa ɗan wasan Arsenal ɗin ya ba wa magoya baya hakuri ganin cewa ba su taka rawar gani a wasan ba. A can ƙasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 31, Real Sociedad ta doke Sporting Gijon da ci 3-1. Haka kuma a yau za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe, wato quarter final, inda Juventus da su karɓi bakuncin Barcelona. Borussia Dortmund kuwa za su fafata ne da Monaco. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura fata na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Shekara biyu kenan rabon kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta fafata tsakanin su da Barcelona tun haɗuwar da suka yi a wasan ƙarshe na cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2015, inda Barcelona ta samu nasara akan Juventus da kwallo 3-1. Sau biyar kenan suna haduwa a tsakanin su, inda Barcelona take samun nasara sau biyu, ita ma Juventus ta samu nasara sau biyu aka yi kunnen doki ɗaya. Sai kuma wannan karon da za su sake haduwa na 6, Bahaushe ya ce ba a san maciyi tuwo ba sai miya ta kare. Huta lafiya.